labaran wasanninmu na yau 31 ga watan Agusta na shekarar 2017 a ci gaba da wasannin da ake na sada zumunci tsakanin kafa da kafa kafin fafatawa a gasar league na kasashe daban-daban a yau za a gwabza tsakanin kungiyar kwallon kafa ta United of Manchester da Fleetwood Town sai kungiyar kwallon kafa ta Wotton za su fafata da Forest Green ita kuwa Bolton za su barge gumi ne tare da Celtic Vigo a inda Bolton Albion za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Wotton Albion kuwa za su fafata ne da Barrow yayin da Borussia Dortmund za su fafata da Atalanta yayin da Altona 93 za su fafata da West Ham United Stuttgart kuwa za su barge kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town yayin da FC Fulham za su fafata da Stoke City za a fara wasannin ne tun daga misalin karfe 4 na yammaci a yau har zuwa karfe 7 sauran kwata har zuwa karfe 8 sauran kwata na gari agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad a wasan da za a buga na cin kofin Audi na shekarar 2017 kuwa a yau din kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid za su barge gumi da kungiyar kwallon kafa ta Napoli ne da misalin karfe 4 da rinjiyar inda biyar na Najeriya sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich fafata da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da misalin karfe 7:30 na gari agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad daga nahiyar turai kuwa za mu tsallaka zuwa nahiyar afirka ne a nahiyar afirka za mu leka tarayyar najeriya a bangaren najeriya professional football league na shekarar 2016 zuwa 2017 inda ranar lahadi da ta gabata 30 ga watan yuli na shekarar 2017 an fafata a matakin wasan mako na 32 ga yadda wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuareg Abauchi ta samu nasara kan Sunshine da kwallo 2-1 'yan kanemi kuwa a gida Maiduguri ta doki Akwa United da kwallo 1 mai ban haushi Nasarawa United a Nasarawa ta samu nasara a kan Niger ta Nazo da kwallo 1 mai ban haushi Abia Warriors a gida ta yi kunnen doki ta tashi canjira babu ci tsakaninta da A5 Uba Gombe United a Gombe ita ma bata ji da daɗi ba inda suka tashi babu ci tsakaninta da Lobi Star Plateau United a Jos ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Shooting Star da kwallo 2-0 yayin da Ayimba ta samu nasara akan Kano Villas da kwallo 1 ne ban haushi Raymo Stark a gida ta sai ta kashe a hannun Mounting of Fire a Miracle yayin da Katsina United a Katsina suka tashi canjira tsakaninsu da ABS 2-2 yayin da Ingram da su sama a gida suka tashi babu ci tsakaninsu da Rivers United inda har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Plateau United take mataki na 1 a teburin na Nigerian Professional Football League ta shekarar 2016 zuwa 2017 a mako na 32 inda take da maki 58 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mounting of Fire tana mataki na 2 ne da maki 55 Akwa United ta samu nasarar hawa na 3 da maki 51 inda a kasan teburin masu tafiya wasan kasa da Premier Nigeria kungiyar kwallon kafa ta ABS Abubakar Bukola Sadaki suna mataki na 18 ne da maki 4 Gombe United a gida ta buga kunnen doki tsakanin da Lobi Star inda take mataki na 19 da maki 37 ita kuwa Raymo Stark inda aka sha ta a gidanta tana mataki na 20 ne da maki 29 ranar lahadi 6 ga watan 8 na shekarar 2017 za a buga wasan mako na 33 a bangaren Nigerian Professional Football League ta shekarar 2016 zuwa 2017 idan muka leka hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace da takwaranta ta West Ham United sun fada sahu ɗaya wajen zauracin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Thomas Vermaelen wanda ya rage shekara 2 ya karkarshe kwantrakin sa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Leicester City ta ce tana da karfin gwiwan da yan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Nigeria mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai suna Kelechi Iheanacho shi kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Diego Simeone ya ce yana shawarin yiwuwar dawowar Diego Costa zuwa tsohuwar kungiyarsa ta Atletico Madrid a farkon watan Janairu na shekarar 2018 mai zuwa da zarar an bude hada-hadar dan wasannin kwallon kafa na duniya da yiwuwar dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Fellaini na iya barin kungiyar a watan Janairu na shekarar 2018 mai kamawa ganin an kawo dan wasan tsakiya na Chelsea mai zuwa ne Nigel Batis a kungiyar ta Manchester United Calais.